yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu a adireshin mu ta yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muazu. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi da girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawar gani na ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Laraba shirin zai leƙa Nijar tare da wakiliyar Mutamar Abari. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau.
Kamar ko ina Jamhuriyar Niger ta gudanar da sallar layyata a ranar Lahadin da ta gabata. Sai dai kamar yadda aka saba a bana, abubuwa sun sha bamban kamar yadda jama'a ke bayyanawa. Mutane da yawa da suka saba yin layya ba su yi ta a bana ba saboda tsadar rayuwa da ta'addabi duniya.
Sunana Hatsuma.
To Hatsuma, yaya an yi sallah lahiya?
To mun yi sallah lahiya. Allah lahiya, lo muka yi sallah wannan.
Yaya an samu an yi yanka ko an yi komai da komai na sallah?
Kai yanka ina aka samu wannan matsalolin sayen shinkafa wahala ta ishi duniya. Ba mu samu ba wallahi
dai. Ce tana ne kenan.
Ah wallahi, to ba dole bane da ƴan iyallanka. An dan samu dai yar sadaka dai makwabta san bana dai an sa a baki dai. Shine dai kawai dai wallahi.
Ya kika ga sallar ta bana?
To an gode ma Allah. Me za a ce tunda Allah ya nuna maka aihe ka gode mishi.
Ko kamar aka zuba shekarun baya.
Kai to an gode ma Allah gaskiya bana ce fa. Gaskiya bana ana shan shadi Allah dai sa muna cikin masu kwanukan kuma Allah ka mu warwar abin.
An samu an mara kan sallah ko da ko ne an yi abincin sallah?
To an dan samu dai an dan dafa dai an ci. Yara kuma kan sallah tun na bara ne dai suka yi sallar su da shi.
Na azumi?
Tun na azumi ne aka yi sallar layyi hallo da su. To wallahi bana dai matsalolin ne suka yi yawa. Dabobin ga su nan kuma kawai kuɗi ne babu, su ba ma tsada, amma kuɗin ne kawai da babu na a sayi dabobin ne dai shi ne.
Ba su da tsada amma ka saya ba kuma?
A'a ban saya ba, ina kuɗi zan saya? Ba yadda kuɗi ba za a saya? Babu kuɗi.
Sallah
ta bambanta
da
tada. To a sallah ta bana ta bambanta gaskiya.
Sunana Aminu Alhaji Musa. Allah ya lawa alhamdulillah, mun gode ma Allah. Kul halimi sallah daidai gaskiya dai alhamdulillah dai gaskiya. An gode ma Allah. Duk da kire ba ta kai ba kamar ta baya dai banin ma dai komai da komai dai gaskiya dai muna ma Allah godiya Allah mun ta laya mun kare lafiya. Ni dai gani dai gaskiya alhamdulillah kawai.
Kayan karagonka?
Ah na yanka wa insha Allah.
Dan jika 100 ne
wa kai. Ah bai kai ba jika 100 gaskiya dai kamar na 65 da abini ma da tunkiya
kun
an yi abinci gaskiya an yi abinci an yi miyar kari da sai an kariya an yanka
an yanka zabi
da kashi
ba ka da matsalan ma da su zabi
a gaskiya alhamdulillah shine nake tunkiya ina ta goma Allah
gode banbanta ta baya sallolin baya da na bana
eh gaskiya sallolin baya ni da kaina sun mamaki da bana tunda kamar abin da aka saba yankawan bayan gaskiya yanzu wannan sukarin bai samu ba eh gaskiya tunda an gangama yanzu kamar ana iya sida a gida ana iya yanka shidda ko bakwai haka kuma yanzu gaskiya akwai rishin kudin gaskiya akwai rishin kudi babu kudi kuma ai dabbobin ma kuma ba su yi tsara ba irin na baya sibida lai kuma akwai sinya kudi ne dai gaskiya babu eh amma dai an samu dai bakin gwalgwado
yara
an musu kayan sallah ni ma da kaina nayi eh alhamdulillah gaskiya.
Sunana Hinda. To malama Hinda, an yi sallah lahiya?
Lahiya lau muka yi sallah wallahi alhamdulillah an gode ya Allah.
An samu an yanka rago
in sha Allah an samu tunkiya Allah na yanka. Tunkiya na yanka amma bata kai ba ta bara.
Yasa
wallahi da ba da bana ba dai bane. Kuma ba Nijar ba duka duniya ce haka nan ne.
Menene da ke?
Wallahi kuɗi ne babu. Amma da aka samu aka yankan an godiya Allah. Muna cikin godiya Allah umma ya hudda mu a cikin wannan matsala.
An yi abincin sallah
amma ba irin na da ba.
ba yanka zabi da kaji ba?
Eh, an yanka, amma dai duka dai ba irin na da bane. Tunda yanzu da zaka ga kwanoni suna yawo a gari a unguwa yanzu shuru ne. Sai wanda Allah ya ba. Wanda Allah ya hore ma shi yake dawa. Shinkafa jika 20. Ina kai ina bata shinkawa yanzu babu zancen wasa da abinci.
Abincin sallah ba kaman na da ba.
Ka ba kanin man na da ba wallahi. Caccaptawa ake ana adanawa. Eh mana. Allah uyi dai hudda mu wannan.
Kan sallah amma yara kin yi kan sallah kin ma yara.
Eh mun yi kan sallah mun ma yara kan sallah.
A wike da dama mun
insha Allah. Mun yi kan sallah.
Sunana Mala Al-Mustafa.
To Mala Al-Mustafa an yi akai sallah.
To mun yi sallah dai lahiya. An yi ta lahiya an kare lahiya. Anyi yanka an ta yi kuma gashi kuma kowa ana zuwa ana barka da sallah.
Eh ya kake ganin sallah ta bana?
To sannan sallah ta bana dai alhamdulillah ba dai bane kamar da na sauran shekaru.
Menene dalilin?
Saboda a yanzu lokacin wannan babu kuɗi sosai. Dinda ma dabbobin ba su yi tsada ba amma kuɗi ne babu. Shekarun baya akwai kuɗin amma dabbobin tsada gare su.
Kuma
duk
ana sai.
Eh ana sai kuma bana ma alhamdulillah an samu an saya. Kuma abin da dai sa wannan tsada duka wannan cikin yanayin da muke ciki ne na yanzu na zamani. Gashi nan kuka dauka yanzu a Nigeria naira ta hawadi. Kuma mu muna cikin wani yanayi na saki gina kasan mu. Shi kuma ana neman incin kai dole sai an sha wuya dama. Eh to alhamdulillah duk da wannan dai an samu an yi eh duka wannan da tsadar rayuwa shi kuma dama tsadar rayuwa an dauka dama ai kuma ka ai juyi mulkin dama akwai tsadar rayuwa yanayin duniyar ne na da muke ciki a yanzu tun daga yaki da ya fara daga can wajen Ukraine har ya zo kuma da yanayin duniyar ne wannan eh to amma yara kayan sallah duka alhamdulillah
kai ma kai kayan sallah
eh a ni ban yi kayan sallah ba da yali aka ma dai saboda abun ai ga rago kuma ga hallo kayan sallah abun da yawa ne
sunana Mamunu Malam Ado sallah gaskiya alhamdulillah mun ma Allah godiya tunda gaskiya an samu an yayyanka mutane da dama sun samu su yi layya gaskiya bana alhamdulillah
kai ma kai
yayyanka a ni ma gaskiya na yayyanka na yanka gaskiya na yanka guda biyu eh kuma gaskiya
sallar ta rana da na baya
to gaskiya shi dama a kowane lokaci dole wata ran abu yayi dadi wata ran kuma gaskiya ya rage dole wasu wanda su yanka ba bana badi sa yanka in Allah da wanda kuma yanka ba ra a kowanda ba su yanka ba bana shi ko wannan lamari ne na Allah diyan da dai mutun ya tsinci kanshi kawai ma Allah godiya shine dai gaskiya mutala an yi ma yara kayan sallah kowa da komi da aka saba yi dai gaskiya alhamdulillah an yi shi gaskiya ni dai maganan matsala komi da komi ne gaskiya alhamdulillah gaskiya na yanka zabi an karya kuma na yanka raguna kuma kayan sallah yara komi da komi an musu gaskiya alhamdulillah
sunana Maryamu Manzo to sallah dai alhamdulillah dai za a ce amma dai ba kamar da yanda aka saba yi ba shekarun baya bane gaskiya abun akwai wahala ga tsadar rayuwa ba matsala dai dabbobi bisi ba tsada matsalar kuɗi ne babu na sayan dabbobi sai dai kawai dai a ce alhamdulillah an gode ma Allah
amma ke da gani an san akwai kuɗi
to rin asirin ubangiji dai mun samu mun sai an san dai yanda aka yi an samu an sai an yanka amma
300 dai mutum shi ana
kariya bayayuwa ai wanda yake da jika 300 yanzu ai
ko
gaskiya ba karamin mutum bane ba ragon mai babu na jika 300 irin ragunan ma da ake sai da jika 300 yanzu ko da jika 100 kana iya samun su to babu ma kudin ba dai ka sayan su ragon jika 60 muka yanka
a ba shakka a abincin sallah an yanka zabi
a an je abincin sallah
shima abincin sallan kenan dai da gindin shi yake zamna bana
abai kai ba amma faɗi wannan zance da gindin shi yake zamna sosai yanda shinkafa take tsada duk abinci hatta da wannan tumatir danye malam ko na 100 babu
a ba kwano kika yanka
ba mu yanka ba zabuwa da hanji muka yi
miya
unin sallah akai abincin sallah amma kayan miyan ma sai a hankali dai masha Allah dai za a ce wannan lokaci an gode ma Allah
to an yi kayan sallah ai ko
a ana neman taragon sallah wa yake ta kayan sallah
ana sallah azumi kika sa
na sallah azumi dai aka maida
yanzu wannan na sallah azumi
ne eh na sallah azumi dai yake to wannan sallah ma bata bukata kan sallah ai sallah aiki ce
na sallah azumin ba a wanke ba kawai aka maida ko ko kawai da aka kakkabe dai aka aje kuma sai aka aje ma layya
an je ba a wanke ba an wanke dai an aje ma layya tunda an san zamanin ya yake ciki a dai samu abin sawa
karam fasil lalle ta azumin ce
akasari a wannan lokaci na sallah samari da ƴan mata na taka rawa wajen shirye wasanni picnic zuwa night club da nishadi daban-daban sai dai a bana matasan da nazanta da su sun bayyana min matsin rayuwa yayi tasiri sosai a harkokin su
nan ina wata fada ta samari tabarakallah masha Allah samari sun hadu tip ranar sallah assalamu alaikum sunanka
Muhammadu
to malam Muhammadu ya akai sallah
Sallah gaskiya an yi sallah alhamdulillah me matsalar problem guda ce babu kudi
asha
gaskiya
dani ba babu kudi Muhammadu ga kanka na ganka ka sha shar da haka tabarakallah wani ba kan sallan ka bane
kan sallah la ne me kudi sun tsaya saboda lokacin nan kudi ana samun kudi da kaje ka tsaya wajen uwan ku wannan an ba kudi amma yanzu kudi komai harka ta tsaya an kaje ma su kansu dubara suke kwamba su nemi wanda zai sira goma wallahi lakwal mu
kamar yaya kai sallatu
sallah
yanka rago ba kenan
abin yanka rago ba me amma an dan an wannan a gida an yanka mana
ba amma ba suwiti dinki
dinki
ba amma ba suwiti dinki
ba amma suwiti dinki babu kudi za a zo amma
ba akai kuma baka mata ba dinki
dinki gaskiya
bata bata re ba
bata bata re ba na kwatanta mata sayan da yanayin gari yake da wani abubuwa haka shine kwatanta mata ne ko da kudi ne babu kuma ita mata sun
an san samari da shirye show wata rawa wani haka ku shirye wani chop haka irin wannan ko wata haduwa ayi mai shuri ayi wane ne ba ku yi shi ba bana
eh bana gaskiya mun me amma bai kai bana baya ba saboda lokacin nan muna hada sync mil simil haka me amma na bana gaskiya bakin mu katmil bakin katmil mun kasa ba ai ba wani animation dia kamar irin na baya
to ga wani dan samariya sunanka
harka eh
sunanka
Abdulhamid sunan babu kudi domin Allah
sai ma babu kudin ne
wallahi babu
amma ku alamun ka kamar mai kudi
ah
Allah
kawai dai ina ganin tsoro ina yake ma mun magana kudi babu su
ashe ko an ce ho ba magana ba suke
ah
an ce ba su magana
babu su ne kawai babu su
amma ku raga
aiki shekarar ta bana kawai sai an
ji Allah ko na sallah ne amma masu tsada ne to yaya kenan ba kama ba budurwar ka kayan sallah
kai ba mata kayan sallah ba
to ya kuka karata kuma
eh to ana nan dai ana
ta gane ko kuma an bata ba ta yi hushi ba
a gaskiya ta yi hushi
ta yi hushi ko
ta yi hushi
kenan ba a huta ba da ita ran sallah
a huta da ita ba
ku ta sallah ku je ba ko ina da ita
tunda sai nan muke ko haduwa ma ban yi ba
ko ya za a yi
eh to tana iya yi an bata guri in ba ta je ba kuma halas
to bari in karkato nan a na ga wannan shi yana fara'a na san dai sallah ta zo maka a cas
Sunana Suleiman gaskiya bana an yi sallah alhamdulillah sallah kawai kudi ne da babu
kan Allah kowa ma kukan kudin yake
amma gaskiya ba layi tunda mu ma mun yi layya a muna yara
kai layya kenan
gaskiya na yanka da ku ya kare ni
Allah sarki
kenan mun ba layi sai mu ci alhamdulillah kuma sallah ba yi ta bayan da ake yin ta baya ba kudi gaskiya
to bangaren su baby fa amma baby dinkin sallah
an dai ba da rabi ta cika rabi
to ita Suleiman ya yi rabi ka bata ta cika
an ba da rabi ta cika rabi kudinta gaskiya don da ta san ba kudi
kun yi an huta da ita yawon sallah kenan
a hutar gaskiya muna sa ran gobe ne zan yi
a sai gobe
in Allah ya yarda
an ba ta rabi ta cika rabi a dole a huta da ita ko
haka ake sa rai in Allah
ya kake ganin sallah da samari sallah sosai sho 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 ake shirya ta
abunan ma gaskiya an yi amma ba kamar yadda aka yi baga ba saboda bana kowa bai da kuɗi
nan ma dai gani na da zango a wata fada ta samari assalamu alaikum sunan malam
sunana Abubakar Adamu Ahmadu
to malam Abubakar ya aka yi sallah
sallah an gode ma Allah
komai da komai
komai da komai zamzam saboda ai kowa ziyara an ta yi an ga tsayi an ga gaida su an yi abubuwa
karagonka
sai dai a gida dai da suka yanka kowa ana yanka da sunan shi shi ne muka samu dan buwashe dinmu muka zo muka yi fada mu muka zo muka zauna kawai muka yi buwashe tun muka soji dinmu muka zauna muka ji sallah dai alhamdulillah
ya bangaren dalim
kan bangaren
dalim masoyiya
ita kuma an yi kokari an mata complete
ta mata dinki
da muke iri guda complete mai kyau
ba shakka
wanda kenan mun tashi ko washigan sallah mun tayi ko foto ne mi saboda su bene na sallah tana yi wa ba ka taba ne sallah ta gaba a hadu.
Allah sarki abar tarihi
dai. Abar tarihi dai aji a aji store.
An je an yi fotunan kenan.
Ah sai gobin Allah kamri.
Aha to. Ka mata dinki. Shadda ka dinka mata ko leshe ko atamfa.
In dai rob dai wannan kaman kular ta mata guda ga rob dai wannan.
Eh.
Wanda za ta yi magi da kayan da kular ina ka.
Ko kai kala ɗaya kai da ita.
Kala ɗaya ba.
Amma dai kana son wannan budurwar ta.
sosai
Allah sarki to Allah ya bar soyayya
amin amin
to malami na gaba ko sunanka
to ni dai sunana Inusa Ahmadu Bura
to malam Inusa ya aka yi sallah
to an gode wa Allah da wannan sallar da ta gabata saboda rayuwa ce yau da gobe ba irin ta da ba amma shi godiya ta Allah ita ce abu mai dadi a fari abun yanka ba
sahi sun yanka
su sun yanka su ma amma bayan da ake so ba
Allah sarki
shekarar ta bana ba irin kowace bace ba har ga Allah kowa sani har ga Allah kowa sani shekarar ta bana ba
ya samari kuna shirye show ku shirye wani picnic da sauransu yaya bana ba ku shirya ba ku
ah bana ba mu shirya ba paske
picnic ba
ko mi ba azabna muke kawai saboda cikin show maji ake jawa
ba aiki
ba kudi
to sunana Abdulhamid Hamza
to Abdulhamid ya aka yi sallah
to sallah an yi ta alhamdulillah sai dai a ce an yi ta kamar cikin rashin kudi ba kamar da ba shek petri ana shiryawa ana dan hita ana dan yin sorti
kuna huta haka zaga yana ci club ko
zaga wani h class wani ina aje wani jibe ayi potuna wajen $100 ake hoto guda to amma yanzu wani sallah wallahi guda ma ba ai ba
darin ma bata samu
wallahi darin bata samu ba yanzu in ka samu darin in a inji zaka ba kai da kudin same essence to kenan abin ya zama bi
to ya kuka yi da ita
kawai deja yanzu ita ma ta san deja harkokin sai a hankali
ta dangana
ta dangana kawai an gane ma juna gaskiya
assalamu alaikum
wa alaikum salam
to ya suna malami
Muhammadu Malami to kawai dai alhamdulillah ba dai kamar irin na da ba
bana ba ayi ba a shirya raye-raye ba da wasu picnic da wani zuwa night club da sauransu
gaskiya dai bana babu wannan abu
ya me yasa ku yi ba ba haka kudi ba kuke yi kuna shiryawa
to wannan gaskiya ana samun kudin ne da shi yasa ake hada yanzu dai gaskiya babu
to ya kuka yi kai da suite dinka
suite gaskiya ita ma ta san yayi
hakura kai
a ta hakura ita ma ta san yanda garin yake
kamar sa badinki baka bada kudin lalle kudin kitso duka baka bada ba
wannan madan sai akwai ake yayi ita ma ta san
kuma ya kuka yi da ita ba a bata ba
a ba bata ba
kuna tare
muna tare
Allah sarki
ita ma ai ta san
shi ma dai wani magidanci da na yi kicibisu da shi ya shaida min sallar ta bana sosai ta sha bamban da na shekarun baya
ana kira na da Ibrahim Gwangwasa Allah ya gwada mana sallar lahiya to sai dai sallar kuma gaskiya sallar akwai matsaloli a cikin ta saboda in kana yanka biyu da kal zakayanka daya shi ma ba wannan kirki bane zakayanka mai yanka biyar in yayi kokari ya yanka biyu ga dabbobi arha amman babu kudi kuma abinda duka ya ƙara rikita abin gaskiya ita wannan gwamnati Allah ya musu albarka Allah ya darme ta Allah ya dawo musu a fi sabilillahi lalle azimin ko dabba Niger ta san Niger ta canza baban matsaloli da muke so gwamnati ta ankaro a kansu ta nemi ci maka yanzu shinkawa ki riba an kai ta shika 20 kuma ga ba kudin to mu matsalolin da su ne suka dame mu saboda fi sabilillahi alhamdulillahi dai zaci
suka hana ai sallah yanda ake so kamar da
a ba su bane saboda ai kasar tana cikin wani haji in ba dan ba Allah ma ya mana sai da addu'a ta al'ummar kasa da su shugabannin da Allah ya sa mutane ne masu son ayi addu'a masu mu'amala da malamai kansu da kawo su wadi suke a tashi a roki Allah shi kuma Allah babu abin da ya buwaye shi
ya zaka ga bambanta salloli da aka yi shekarun baya sallah na shekarun baya da kuma wannan ta bana
akwai bambanci ita wannan sallah ai babu kudi a hannun mutane kuma dan abin da zaka samu abinci ne za su yi ba mu da wani abincin ba shinkawa ba birni da kauye shinkawa ci
akwai hatsi da dawon masara mana da dawo gona
to ai yanzu kika lura wannan duka an ka tafi ma can gurin abinda dan za a dan baka ba wani abu bane wanda zai ma kuma mutum kana da kamar migidanci kana da kamar yaro 10 ko 12 ko 15 yanzu tabbar Allah tiya uku ta ma ai ba ta yi to shine ayi abu amma muna tsammanin da in Allah ya ra abin zai warware tunda mun ji prime minister ya ce insha Allah duk mangazar da take cikin kasar Niger kan cikin ta kan waje an ce za a yi kati hunci maka kuma muna sa tsammanin magana in suka hode ta babu kuskure a cikin wannan insha Allah su a aikata
yanzu an yi sallah lahiya
amin sallah lahiya
an yanka zabbi an ci
min yanka zabbi wannan ai ba
an kayan sallah komai da komai
ita wannan ai ba mata kayan sallah sai dai ku mata ake ma da yara su ne masu daukan hankali
amma kai yanzu baka yi ba dinkin sallah
a ni dinkin sallah ne yanzu sai dai imma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wannan ma dinkin sallah ne
amma uwar gida ai
a da yara
dole
ne a musamman wannan ai su ne masu daukan hankalin
ka ce kamar ba wannan ba sallar zabbi bace amma ana yanka zabbi a yada wannan sallah
eto babu dai ita wadda dai muka san dole ne heka ne mizabbi ita ce ta azimi
yau kai yanzu bana baka yanka zabin ba
a wannan ban yanka ba ita ma da kanta tace mini dan saurara ita da kanta wallahi in tausaya mini tai wallahi
a
ta tausaya mini saboda Allah wallahi Allah to Allah taimake mu
Nana Fatima wata budurwa ce cewa tai ita za ta karda cewar sallar ta bana an yi ta a cikin rashin kuɗi
sunana Nana Fatima ta an yi sallah lahiya in sallah lahiya amma sai dai ba kayan sallah shimari babu kuɗi kuma dai ana shirin ayi walima dai ayi wasa da dariya amma dai alhamdulillah
ya aka yi babu kayan sallah
to samari babu aiki kuma babu kuɗi
saurayin na ki bai da aiki
gaskiya bai yi da aiki
kawai babu samsan ko dan
babu aiki a babu aiki
bai aiki haka nan kike san abinki
haka nake san kana kuma mun je ma mun gaggaida ƴan uwa da amna arziki amma duk da wannan to babu dai kuɗi babu kuma abin da zaka ba ma mutane
to yawanci ƴan mata da samari ana shirya kamar wasanni haka ko wani picnic ko wani zuwa Nusnan ko kuma haka dai ayi el walima haka a tsakanin abokai da samarinku da ƴan mata ƙawayenku su ma da samarinsu ana shirya wasanni kamar yaya wannan bangaren
a to wannan ma dai alhamdulillah shi ma dai harkar kuɗi ne dole sai da kuɗi za a tayi ayi siyayya ayi kaza ayi kaza amma dai shi ma dai to gaskiya dai shi in dai ba a wuta ba amma ni sunan haka alleka dai da ƴan kannai shi ma alleka an sha askirim kadan ba diya ba
kuma ai dan su picnic da sauransu
kai picnic ba a wuta ba babu kuɗi shi kuma wannan abu ne ne an tara kuɗi sosai
a da kuna zuwa su picnic su sorti da sauransu su aje night club
kai ada alhamdulillah ada da kuɗi a gida ba da ake baka yanzu kuma samarin ne ai suke zuwa to kuma su in basada kuma su in basada kawai dai alhamdulillah
mana dai sallah an yi kare
mana dai sallah ga ta nan dai an yi ta sai godiya kawai wani layya ma bai ba wani layya ma bai wani kan sallah ma bai sa ba
da yace miki ba shi da kuɗi kuma biki wani batare ba bice komai ba
kap gaskiya na dan damu dai kadan amma kuma nan dai ina son abu na haina dan hakura na hakura sosai na nuna to shikenan mun hakura
madalla kafin mu kakkar shirin namu ne yau za mu leka filin girke-girken mu to
kama da lama sauraro yanzu kuma sai mu zagaya bangaren kwalama inda zamu gayyato mai tukudi saboda maskin nama sai da faro-faro tukudi shine abin sha a yanzu ga mata musamman ma irin ayyuka da suka yi na nama ga hayaki ga maskin nama sai da tukudi.
Assalamu alaikum, nice Sara Mustapha anan da magaran anan zandar da magaran ba goyi shagindi.
To malama Sarai, muna so ki dan mu bayani a game da tukudi, dami-dami ake hadawa a daka tukudi.
Tukudi dai hatsi za a surwa, a surwa hatsi a gyara shi a nemi tukku da karamfani da kayan daka a sa mishi da komi da komi shi da dabino a sa, kuma tukudi muhimmancin shi yawa gare shi yayi kishi dari.
Kamar ya ne ake yin shi tukun kan muje ga muhimmanci.
Tukudin aka surwa shi a gyara shi da aiki sarere shi ne ake a zakuɗe a daka a daka da hannu, yanzu abu aka lalace ake rika a mashi, amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka nan. Tukudi ba a gama shi muhimmancin shi da yawa ne
da ake daka shi.
Yanda ake daka shi a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai, kuma sai a zuba shi a nan nage cikin a gama a daka shi a tamshi a kirba shi
haka. Wasu suna daka da hannu,
wasu suna daka hannu, wasu kuma mashin zasu kai rabi su nuko su zo su kilbita a gida.
Wanki hasan ake,
ana wanke shi rabi ake wankewa, ta kudi na kirki rabi ne ake wankewa gaskiya,
ba a wanke shi
a rabi, ba a wanke shi, ana son ta kudi na kirki. Wannan gumba ce a hada a daka a hada kirbe shi ne su a aje, wasu yanzu ya zama tun zamanin shanya aiki da kirba shi aiki. To ke je muhimmancin ta kudi gaskiya
a aje shi an kirba,
an an kirba shi a aje shi, ana gutsara da kadan kadan mace tana sha dama tan da aiki san tsere rana masu gidan kansu cinye.
Yanzu kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake, mata suke daka shi da hannu. To yanzu akwai hade-hade da ake mishi, wasu suna sa kamar cuku, wasu suna sa dabino, wasu suna sa buluban, akwai wanda naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu.
Eh, yanzu suna sa kwakwa, wani kuma yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a masa tattasai, karamfani zaka sa rita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi
dai
ta ga kunku dai ta ruwa ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karamfani, sai ka zo ka sassaka madarar kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya shi, yayi kuma dadi a yanzu, yayi sauki kuma yayi dadi, ina da kinsu
ki sa dabino ba
wanda ake sa dabino shi tare da cuku ake ga masu wannan dabino da cuku, eh shi tare ake sa shi gaskiya, tare ake ga masu
sai a daka,
sai a gama shi a daka shi tare gaskiya. Kuma yanzu wannan dabino ma da ba ake daka shi cukun daban, in ka dama ta kudin kuma kamar zaka gama a sama ka sa, eh duka ana haka nan, bayan da ba a yi
wanda ake sa kuma buluban,
a wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne, shi ma daban ne, tunda duka ana shi, shi in ka nuko hatsin ka nuko shi daban, kai nikan shi ka nika garin shi daban, sai ka zo ka dafa hatsin ka ka tsurko buluban da kike kamburi,
hatsi ake tsakura ma,
a hatsi ake tsakura mara daka, a dafa shi daban,
a dafa da ruwa,
a dafa shi da ruwa daban, yayi waras ko a silala shi, sai a gama shi moli gare kamar kan bacin moli dawaki ne ake yi, kenan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da kike da cukun ka da sukarin ka da komi duka ai shi cukun,
sai a hada da garin da aka nuko,
da garin da aka nuko sai a gama duka a murje haka nan ne to keji inda ta kudi ke ciki.
Kuma akwai wanda suke da moli,
eh kuma na moli a shi surwa shi ne ake daban, shi kuma abinda aka nuko ai da baki da moli kuma sai a kirba, kuma inda moli aka surwa shi na rakan hannu shi da moli ake sha kudewa, kuma sai a daka, a daka shi da kwaka yake danko shi ai na moli bai da kuwa ma, amma ai yayi ko wani dadi to rishi moli ne duka kai haka nan yanzu ko ba haka ba.
To kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha,
ah gutsala ce kake ka sa nono ka dama ka kawo kai ka sha, mata arziki tukudi take dama ta sha ta koshi, amma ziyara yanzu kin ga ai ba sa shin tukudi, wata in kin ce mata tukudi ma bata san shi ba ma, amma mu gaskiya nan Niger nan da magaran dai ba a wasa tukudi a kasa ta nadi, shin tukudi anan da magaran ba a wasa a nadi duniya
duka ma matan Niger,
amma matan Niger gaskiya mu yana da muhimmanci, tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya aje mata shi ma har ya sha, tunda tukudi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace, in tana ban nono yana kara mata ruwan nono, kuma yana gyara ta, kuma yana gaskiya yana gyara ta sosai da kin san manuwa ko ba haka ba, ba sai na fayyace duka ba ku sai a tara ma mace buhuno na tukudi ne, wata mace ba ta shafa wata bata iya barci ma mata shafa ruhura ba, wallahi ba ta iya barci
mace ba ruhura,
a banza ce gaskiya, banza ce gaskiya, ta zama banza
masauraro. Iya shirin namu kenan na yau, yanzu a madadin Tamar Abari da bakin namu, sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti, da ma sauran abokan aiki a nan muryar Amurka da suka taimaka ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku tare da fatar a kara sabukuwar sallah lafiya. Mm-hmm.